wannan shine mafi munin matsayin Ghana cikin shekaru 18 tun bayan da ta taba kai matsayi na 66 a shekarar 2005 Ghana ta fado daga matsayi na 60 a bara zuwa na 62 a wannan shekara ta 2023 sai dai a tsakanin kasashen Afirka Ghana ta zo matsayi na 9 inda ta dara daga matsayi na 10 a rahoton shekarar 2022 kasar Namibia ce ta farko a Afirka kasar Nigeria ta haura matsayi 6 fiye da na bara daga matsayi na 129 zuwa 123 kamar ta fado mataki 20 zuwa matsayi na 138 daga kasashe 180 a duniya a cewar kididdigar yan jarida na fuskantar matakar wahala wajen gudanar da aikin su a kusan kashi 40 cikin 100 na kasashen Afirka idan aka kwatanta da kashi 33 cikin 100 na bara wasu yan jarida a Ghana sun bayyana wa muryar Amurka ra'ayin su game da hakan shin ana kaiwa yancin yan jarida hari a nan Ghana kuwa
sunana Abdullahi Shamun Bako dan jarida ne da nake aiki daga Marhaba FM anan Accra Ghana kana kuma Radio France International ne wakilin su anan kasar Ghana abin da ke damun shine sautari idan dan jarida fitar da bayanai wanda yake sahihi ko kuwa labari ne na gaskiya kuma bangaren hukuma ko gwamnati ba su ji dadin haka ba sai ga Ghana kai wa dan jaridan hari da kuma cin zarafin sa to muna ganin wannan abu ya kamata a daina saboda gaskiya gudunmuwar da dan jarida ke barwa mu ne muke ilmantarwa da kuma fadakarwa kana kuma muna bankado da wasu abubuwa wanda yake badakala da muke kira don a gyara zaman.
Assalamu alaikum sunana Maryam Muhammad Bawa ni a jarida ce da ke aiki a nan gidan rediyon Marhaba. Mu mata ma abun namu ma ya dan fi tsauri an sa mana tsoro ne har ya kai matakin da ba mu iya buga kirji mu shiga wasu wuraren ma mu je mu ce za mu daura hoto game da wasu abubuwa da ke faruwa saboda tsoron rayuwar mu. To kaga ire-iren wannan kwata-kwata abin da ya kamata ne a ce a koda yaushe ana duba akai kuma a koda yaushe idan aka zauna taro ne na manema labarai taro ne na yan jarida wani dan siyasa ne zai zo ya wani batu to zai nuna kamar shi zai tsaya ne ya kare haƙƙin yan jarida amma daga ƙarshe ba abin da ke faruwa ba abin da muke gani
sunana Abdul Wahab Jawando daga Gaskiya TV bazan iya cewa bamu da yanci samsam ba muna da dan yancin mu amma akwai matsala har yau akwai tsoro da wasu yan jaridan ke da shi domin sun ga yan wayen su har yau ababen da ya gudana da su ko ya cika da su har yau ana nan ana bincike to abu ne da ya kamata a sake duba kuma ka duba bayanai da ya kamata za a iya samu kai da kai domin wannan doka na Right to Information Bill har yau ina nan a dokan mu amma da kyar wani sai zaka samu wasu bayanai da kake so
fitaccen dan jarida mai binciken kwakwafu a Ghana Manasi Azuri ya bayo gwamnati shawara
so my appeal to the president of the republic the minister of information and the government of Ghana stop living in denial the dangers are real
kira na ga shugaban kasa ministan yada labarai da gwamnatin Ghana ku daina karyatawa hatsarin gaske ne yace a shekarar 2017 na bada rahoton barazanar kisa a kaina da yawa ga headquarter ɗin sanda kuma babu abin da akai akai tilas yasa na bar kasar a lokuta biyu domin in tsayar da raina kuma na san wasu yan jarida da suka shiga masifa a cikin waɗannan lokutan ba almara bace hatsarin gaske ne kira na ga shugaban kasa shine ya tashi tsaye kuma ya saurara Ghana ta taba kai matsayi na 22 a duniya shekarar 2015 a shekarar 2018 kasar ta kasance ta daya a Afirka kuma ta 23 a duniya Idris Abdullahi Bago sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana